Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wasu jiragen ruwa guda uku dauke da dubban ton na masara sun bar tashoshin jiragen ruwa na Ukraine a jiya Juma'a a wani bangare na yarjejeniyar hatsi tsakanin Kyiv da Moscow, yayin da kasashen biyu ke zargin juna da lalata wata babbar tashar makamashin nukuliya ta Ukraine. Kamfanin samar da makamashin nukuliya na kasar Ukraine Energotam ya bayyana cewa harin da Rasha ta kai ya taba tashar samar da wutar lantarki ta Zaporizhia, cibiyar makamashin nukuliya mafi girma a nahiyar Turai. Energotam ya faɗa a wata sanarwa cewa an samu hare-hare guda uku a wurin da tashar take a kusa da ɗaya daga cikin ginshiƙan wutar lantarki da makamashin nukuliyan ke da shi. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin Ukraine ne ke da alhakin lalata tashar nukuliyar. A ranar Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya zargi Rasha da amfani da tashar nukuliyar a matsayin kariya ga sojojinta. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabi na wuni na kowace ranar Juma'a cewa Rasha tana aikata ta'addancin makaman nukuliya. A hali da ake ce kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci gwamnatin Cambodia ta buɗe sansanin sojan ruwanta da take sabunta shi da tallafi daga ƙasar China. Yana mai cewa amfani da wurin zai zama barazana ga kudu maso gabashin Asiya idan aka yi amfani da shi wajen kare ƙasar China. Blinken da ya isa birnin Phnom Penh domin halartar kungiyar kasashen yankin ta ASEAN da Cambodia ta shirya a wannan shekara, ya kira da a kwantar da hankali game da yadda kasar China ta mayar da martanin gaggawa akan ruwan da ke kewaye da Taiwan, dangane da ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai a wannan mako zuwa tsibirin mai cin gashin kansa. Blinken ya kuma ce ya kamata kasashe mambobin ASEAN su yi tare da gwamnatin soja da ta kwace mulki a kasar Myanmar a watan Fabrairu shekarar 2021 ta hanyar neman ƙara matsawa gwamnatin lamba a fannin tattalin arziki da siyasa. Ya ce ya kamata a tattauna da dukkan wakilan al'ummar Myanmar, ciki har da gwamnatin haɗin kan ƙasa. Ya ƙara da cewa dole ne mu matsawa gwamnati lamba ta ba da damar shigar da kayayyakin jin kai ga mutanen Myanmar. Gane mu yi duk mai yiwuwa mu tabbatar da gwamnatin ba ta samun makamai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gagarumar fashewa a kusa da wani taron addini na mabiya mazhabar Shia a birnin Kabul na kasar Afghanistan ya kashe fararen hula akalla 8 tare da jikata wasu 18. Reshin kungiyar ta'addanci ta yankin da take kiran kanta IS ita ce ta dauki alhakin kai harin na jiya Juma'a. Shaidun gani da ido sun ce 'yan tsiraru da suka hada da mata da kananan yara sun shagala da gudanar da bukukuwan makoki na shekara-shekara a wata anguwar da 'yan Shia suke da rinjaye a yammacin babban birnin kasar Afghanistan lokacin da fashewar ta auku. Kakakin kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya tabbatar da adadin wadanda suka mutu a shafinsa na Twitter. Yana mai cewa an dasa bam din ne a cikin wata motar da ake turawa, kuma dukkan wadanda abin ya ritsa da su fararen hula ne marasa laifi. Gwamnati ta yi Allah wadai daga kausan murya da wannan ta'addancin, inji Mujahid. Ya ƙara da cewa harin aiki ne na makiyaya musulunci da kuma Afghanistan, sai dai bai yi ƙarin bayani ba. A ƙarshe, wata babbar jami'ar Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa yankin kudu da Saharan Afirka shine yankin da yafi fama da matsalan ƙarancin abinci a duniya sakamakon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Farashin abinci a duniya ya haura da kashi 23% fiye da shekarar da ta gabata, amma lamarin ya fi kamari a kudu da Saharan Afirka, inda abinci ke laƙume kashi 40% na kasafin gida. Inji jakadiya Linda Thomas Greenfield a jami'ar Ghana da ke birnin Accra. Duk wanda yanda kuke ji game da Rasha, dukkanmu muna da bukata iri guda ta rage tasirin yakin Ukraine akan samar da abinci. Thomas Greenfield, wadda ke zama wakilin Amurka a Majalisar Dinkin Duniya kuma mamba a Majalisar Zartarwar Shugaba Joe Biden, tana rangadin kwanaki hudu a nahiyar Afirka a wannan mako, inda ta kai ziyara a kasashen Uganda, Ghana da Cabo Verde, ziyarar da ta maida hankali akan illar rashin samar da abinci a nahiyar. ta nana ta cewa kafin ma Rasha ta mamaye Ukraine, wacce ita ce babbar masana'antar hatsi da kuma man dafuwa, saboda mutane miliyan 190 ne ke fama da karancin abinci a duk faɗin duniya sakamakon annobar COVID-19.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya galau alheri, ya gurin naku.
Lafiya lau ya wannan zafi.
Zafi alhamdulillah.
Za a ce ko kuma menene baba wannan zafi?
Wallahi zafin baya misaltuwa ma wallahi. Musamman cikin dare, mu da muke cikin benayen nan na New York.
In dumaman yanayi ne ke kawo shi, to Allah ya sa a samu hanyar shawo kanta.
Amin, amin. An koce yana da nasaba da hakan.
To madalla baba, kamar yadda muka saba, bari mu je kai tsaye mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci. Za mu fara da gaida malam Angu, malamin makaranta da Maimuna Sahadi Yawuri. Sai gaisuwar fata alheri zuwa ga Nura Bello Daraja Kaset Busau da Mahmud Salisu Kaura na Muda, sai kuma Honorable Abaidullah Yaya Kaura da ƴan baban Yusra Busau da Naziru Abubakar Sabo Busau, sai kuma gaisuwa daga Hafizu Balarabe Busau. Gaisuwar fata alheri ga baban gida Mamman Bande da Isuhu Suleiman Madatai da kuma Iliya Mai Shayi Garkin Daura. Sai Sani Mai Lengelenge ya wuri da Umar Forever Gashuwa da Adam Gashuwa da Useni Dangote Karasuwa. Gaisuwar Abare Hute zuwa ga Rilwanu Ibrahim London Uba daga jihar Adamawa. Sai Baffa Haruna Bajuga da Alhaji Ladan Girkau. Gaisuwa zuwa ga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, da Aliyu Usman Taka Lafiya, da Sani Mai Lengelenge ya wuri da Dr. Abdullahi Mai Maganin Gargajiya Gulma. Sai gaisuwar Zainab Ahmed da ke BCJ Malumfashi da ke gaida mahaifinta Malam Ahmed Birkila BCJ Malumfashi da Haruna Muhammad Katsina da Maryam Abubakar Kasim Iya. Sai Sa'adatu Abubakar Kasim da ke Goruba Road Katsina da Honorable Bello da Mari da ƴan kungiyar muryar jama'a da kuma ƴan kungiyar zaɓi sonka ta jihar Katsina. Da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar fata alkhairi da kuma bangajiya zuwa ga Hajiya Jamilatu Ibrahim Mai Kankan, sabuwar magajiyar bare-bari a birnin Kumasi kenan, da tace tana miƙa godiya ta musamman zuwa ga al'umman Kumasi da suka taya su wannan biki dadi da aka yi, musamman gaisuwa zuwa ga Mai Martaba Sarkin Zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id da kuma Mai Martaba Sarkin Bare-bari Alhaji Muhammad Nasir Al-Hassan Barau. Sai kuma babban shehu Za'imul Harkati Tijjaniya na Ghana Sheikh Abdul Wadud Haruna Sise da kuma magajin garin Bare-bari Alhaji Suma'ila Mai Talma wanda ke zaune a nan birnin New York, da saddaunan Bare-bari Alhaji Kabir Al-Hassan Barau da uwar gidansa Hajiya Madan da kuma gwamnan gargajiya na Kumasi Alhaji Muhammad Sani Al-Hassan Barau da Alhaji Adamu Hassan Barau Mai Inkiya wato Babanko. Sai kuma Alhaji Salu Hassan Barau da Alhaji Audun Mata Al-Hassan Barau da matansa Yaya Abu da kuma Zakiya. Sai kuma Hajiya Kubura Hassan Barau da kuma Hajiya Saikul Hassan Barau da Hajiya Radiya Hassan Barau da kuma Hajiya Munira Hassan Barau da kuma Hajiya Umma Habiba Hassan Barau. Da fatan sun tashi lafiya. Sai kuma gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Antitani matansa a unguwar Zabarma Sabon Zango a Accra, da fatan an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar Abba Sa'ad Mahuta da masoyiyarsa Abar Kaunarsa Abba Alfaharinsa, kamar yadda yake cewa kuma yace jinin jikinsa wato mahaifiyarsa Malama Murja Yusuf. To Allah ya sa mahaifiya ya gaida wannan
gaskiya
wannan inkiya da aka ta yi
mu ko mun yi tunani da ban gaskiya ne wani abu da yake
da abinda ya zace. To ga mahaifiyarsa Malama Murja Yusuf na Manzo Mai Gorofin Tuwa da ƴaƴansa Abdullahi Sa'ad Mahuta da ƙannansa Fatima Aisha Babangida da autansu Usman Sa'ad Mahuta. Sai Sule Mai Shago Mahuta da babban yaron shugaban ƙaramar hukumar su ta Ɗandume Malam Ya'u Nowa wato Habibu. Daga ƙarshe na gaida Fa'ilu Ɗan Ladi Mahuta. Gaisuwa a Bare Huce zuwa ga Ibrahim M. Sabo da Sani Malam Sabo da Musa Usman Bularafa. Sai Abubakar Sadiq Kafin Mai Gari da Baffa Haruna Bajuga. Sai Isa Garu Taraba da Haruna Salisu Dan Fulanan Kwara sai Yusuf Salisu dan Fulanin Kwara da Iliya Yakubu Digawa, sai Mohammed Saleh Tampol Borno. Gaisuwa bare huce zuwa ga Bello da Hajiya DRC FM Misau da Hayatu Magaji Inuwa, sai Sanusi Musa Adam Konkiel da Arbiya'u Mohammed Gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya. Gaisuwa bare huce zuwa ga Comrade Kaka Mai Yadi Alhaji Bukar Gursuma da Modu Gambo Kairi da Masar da fatar an tashi lafiya.
Sai kuma gaisuwa a Maryam Huce da fatar alkhairi da ta fito daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Yace assalamu alaikum, ina gaida Haruna Baffa Bajuga da Hassan Muhammad Binanci da Bala Mai Kalakala da kuma Alhaji Haruna wakilin kai gama Ashaka da Umar Kawal dan Fulani da Fatima da Asma'u da kuma Malam Ango malamin makaranta ya wuri, sai kuma dan Asabe Mai Fata ya wuri da kuma Yusuf Sani Tanduru daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Sai kuma sakon gaisuwar fatan alkhairi daga Yusuf Mai Leda jihar Bauchi, yace dan Allah ku mika min gaisuwa zuwa ga malam mai zanen hula gololo da Alhaji Haruna Bibi Wai Tarmasuwa da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Isa Lawan Girgir da dan Tala Mai Arsenal Balangu da Baba Yakub Makeri da Grace Alheri, da fatan kun tashi lafiya.
To mallam lambon ta samu fitowa, to bari mu rufe kamar yadda muke fada.
Kwarai kuwa.
Komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa. Sabili daka baba, bari mu rufe da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Yahaya Dannu Azare da ke gaida Alhaji Hadin Kari direban FM Azare da Usman Abubakar Odoji Azare, sai Yawale Sani Takai da Lawan Bin Hambali MK dan Silva Sokoto da Hamidu Kalalabuwa Disfa, sai Kawu Mai Ruwa Bajuga da na Mairo Umar Makera, da fatar an tashi lafiya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ga mai nema lillahi ga mai samu. Alhaji Salu gambara dan mamma kira Alhaji Ali Mai Burodi.
Fa fa shi ne. Alhaji Ali Mai Burodi. Mai halin Allah ramma ba.
Allah ramma mala abu. Dan Hassan da Husaini.
Alhaji Ali Mai Burodi.
Da gida kana dan gora. Kana Alhaji Muhammad Lawai dan gurgu mai gida
baban mamman Rabi'u, baban mamman Zahiru,
ko da mutan tana gudun wa da kani. Alhaji Ali Mai Burodi dan gasan da
abinda ake kyauta. Alhaji Ali biya ban shi
sura duniya kila kiyama Allah
gafara ce ta rage mu shi kau baya yi Allah ke wannan
Allah shi mana gafara tare da mu da shi.
Alhaji Ali Mai Burodi Isa mai halin Allah ramma ne
malam
Abdu,
kana Alhaji Muhammad Lawai dan gurgu gwarzo,
ah
uban Muhammad Rabi, uban Muhammad Lahir, uban gida Alhaji Babba Mai Goge.
Waye gaya ma duk mahasada dan ne su
ya dan na mahasada,
kaga shi bai iya tsahi ba kuma ɗan yanke-yanke shi duka baya yi
ba ruwan shi
a kasa kin fuwa sangarbi. Alhaji Ali Mai Burodi
mai halin Allah ramma malam Abdu dan Hassan da Husaini, kana Alhaji Muhammad Lawai dan gurgu mai gida gwarzo,
ubangiji kawo kasuwa baba ya yi burodi a saida duka ya biya min maka.
Amin saboda Isa da Musa da Yakubu da Haruna, in ga biya maka baka ni kuma Isa dan daga sai mai rali kyauta. Albarkar Muhammad Rabi, albarkar Muhammad Dahiru, kana jin kuka na an ka biya ba Alhaji Salu Gambara maka koko ka bashi mota kyauta, in ka bashi mota kyauta ni kuma ka sai min mashin. Albarkar Hassan da Husaini.
To kaji Alhaji Ali, ubangidan Alhaji Babba
na Halilu dan wani yarinya, na Halilu dan wani yarinya mai Bahaushen Goge, wakilin roƙo Aluna aiko da gaisuwa Alhaji Babba
da na ambatai sarkin tasha Malam Hamza ya ba riga kyauta kuma aska biyu irin mai tsadan nan
Alhaji Hamza dan Umar mai magama hudu, dan Alhaji Abdu mai kama da Umar sanda.
Alhaji Ali nayi kiranka sarkin gunki. Allah ji kanshi. Abinda yasa na yaka na sai Allah ji kanshi. Yana nan da ran shi abinda yake yi dai. Na jin kanshi.
Masha Allah.
Kawai ji kanshi. Kuma ya raga mai.
Duk musulmi na san gafara. Alhaji Abdu dan bargo da sarkin gunki. Sahu na karana rana.
Ke jan Hadi Ali na kiranka. Sai Alhaji yaron inna
dalli mamai kakali ma Alhaji Abdu yaron inna
Alhaji Ali na kiranka sai sarkin kofa muho mai mutuwan nan
ya musa magajin Muhammad a shuba ta kudi mai gaura ka uban da bari dai Allah ya gafarta masa
sarkin kofa mai rai ya bai riga kyau
Adamu salamu kakan da kai Adamu dan dukko Alhaji Adamu dan dukko sarkin kofa ne su
Alhaji nana sarkin gunki mai ci yanzu ya bai riga ya kuma bai riga ya bai riga ya kuma bai riga ya kara mai riga ya kuma bai riga kai kunjiri gunan babu iyaka
Alhaji Abdu sarkin gunki Alhaji Abdu sarkin gunki kai ka boje ka mai kiran yaki
ka giya kalana rana
Alhaji sarkin shanu Muhammadu Mamudu Alhaji sarkin shanu Muhammadu Mamudu
Alhaji Ali mai burodi uban mamman Rabi'u uban mamman Zahiru
aka yake Alhaji Salu gambara dan mamman
wane mutum wane mutum
inji mutuwa
wane mutum
inji mutuwa
duniya ba talago ba haka ma lahira
ai ko lahira wani rago ake ba kashi mu je mu gani na maganin makaryaci Alhaji Salu gambara dan mamman yau da kullun ke sa amari amari ta
Alhaji Isa Zarto
da Alhaji Ibrahim
kana gani aka dunke kafa
Alhaji Isa Zarto
na ku ceri Musa dan gujiya
da Alhaji Adamu
na gode wa ba wa kurmi
na bu dan Ibrahim karban an ka sai an zaba Ibrahim dan Ibrahim
shi ko Ibrahim dan kamasho ne
suna duniya kira jama'a Allah ai ba kamasho da kudi baka
sarkin tasha kuceri barena arziki
ba batir ke na da shiga bata mala
magaji damo Allah ya ji kanshi
amin saki dan mai riga
magaji mai ruwa na gode mai
dan sarkin noma tan gaji kan mai riga
na godiya dan dogo
Allah shiga farta mashi
Allah ji kan mota ya mutu
amin
mai gero Na gode kwarai. Dan kaka, na gode ma.
Yakubu kenan.
Dan Juma, na gode ma.
Abu sunan
kai ma Alhaji. Ban raina ba.
Tura duniya.
Dan bako, na gode ma.
Ina
kuma dan Isa mijin Mursada.
Kai ne autar sai ne
mai kada mai awakai. Na gode kwarai.
Jika mai ta. Ka sarki don mata ku jika mai ta.
Labari ne da ya fito daga hannun Muhammad Ahmed Usman Tingan Makeri jihar Niger Nigeria.
Masha Allah.
Yau wato yace baba wai wani labari ne na limami da manajan Nepa. Ka san Nepa baba?
Ni na san Nepa kuwa. Masu hutun lantarki.
Yau wa, shi ka san Nepa. Wato wato in ka je Nigeria idan ka ji yara sun ce, "Of Nepa me kenan?"
An dawo da wuta ke din. Mu kuma a Ghana mukan ce musu ECG.
To yace labarin liban ne da manajan Nepa baba. Wai wani manajan Nepa ne yake halatta wani masallacin unguwarsu. To domin gabatar da sallolin jam'i musamman sallar azfa. Idan aka kammala sallar jam'in sai limamin ya rika wai gowa yana addu'a jama'a na amsawa a ce amin yadda aka saba ko
haka
to wai sai liman din yana addu'a wata ran shi manajan Nepa ya je
Nepa da dan gefe
sai ce Allah ya sa mu cika da imani jama'a suka ce amin ko
amin
Allah ya kyautata karshen mu jama'a suka ce amin
amin
yace Allah ya gafarta mana jama'a suka ce amin
Amin.
Allah ya babu lafiya da zaman lafiya. Amin.
Amin.
Allah ya sa mu aikata gaskiya, mu tashi a cikin gaskiya, jama'a suka ce amin.
Amin, sun ma amin.
Sai Malam ya ce, Allah ya sa kowa daga cikinmu ya tashi da aikin da yake yi a ranar lahira.
To?
Wai Allah ya sa kowa a cikinmu ya tashi da aikin da yake yi a wannan aikin da yake yi a lahira. Sannan da malamin nefa ana tuwa ne ko ana sai malam da ya ji wannan addu'a. Zulum ya tashi ya ce ba amin ba.
Gaskiya su da wuta ko za su tashi ke nan.
Zan zama ƴan wuta ke nan ko?
To. Lady ka rada ba amin ba ka gaskiya yana da gaskiya ai.
Ma shi dai malama mai usman tun ga makeri ya sa abin da ya sa ya ce manajan nefa
ko da yake buma makerai idan aka ce mu tashi da aiki da buma ba za mu ce abin ba
to sai a da malam sai a hankali
gaskiya
to baba inda malam ya ce to Allah ya sa in aka tashi da aikin jarida fa.
Eh to ba laifi ai aki tsaye gubi ke da shi da sauki a baka tashi da wuta? Abinda ake gudu a wannan ranar. Baba Yakubu Bakeri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fatar Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wa ya san gobe banda Allah in ko ka sani mu ganka wa ya san gobe banda Allah. Wa ya san gobe banda Allah an ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganci. Sai ka ga sarki yana sarauta sai ka taran gobe ba sarauta na ji ra'ayi canji ba Allah idana wannan sai ka taran yau kana da halin rafiya ka gane sai ka taran gobe babu hali ana wa na ji kinka ba Allah idana wannan ba Allah isan da wannan In ko ka sani mu ganka to Allah idana wannan kada Allah isani wannan ba ya san gobe banda
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ma sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.
‘Yan uwa mu shuka hairi, hairi yana da rana, ‘yan wanda ya ka shuka hairi, ya ɗan ka za su samu, matan ka za su samu.